Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani Sarauniya Far'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 2 ga watan Yulin shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington DC kuka lalubo. Da farko Yusuf, ba mu kanin labaran duniya.
To barka da suba Mahmud.
Barka da safiya.
Yawa, a dai cikin kanin labaran Mahmud za a ji cewa shugaban Amurka ya ce Iran tana wasa da wuta. Kuma idan muka leka kasashen Afirka za a ga cewar kimanin mutane 11 ne suka mutu a zanga-zangar da aka gudanar a kasar Sudan. Haka kuma ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka tana ci gaba da wani bincike akan wani rahoto.
To kanin labaran duniyan kenan. A jamhuriyar Niger wasu ƴan bindiga sun kai hari a wani barikin sojin kasar a yankin Tilabere da ke karkashin dokar taɓaci.
Lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji kimanin 18 yayin da wasu hudu suka yi batan dabo. A nasu bangare askarawan jamhuriyar Nijar sun karkashe ƴan ta'adda da dama.
To a jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya kuwa dubun wani gungun mutane da ake zargi da fashi da makami ne ta cika.
Mutane ne wayanda suke barna a nan jihar Nasarawa sosai. Sun je sun shiga wani gidan rediyo da ake kira Fresh Fresh Radio na lafiya. Suka kwashe musu kayan aiki. A baren sun shiga wata ma'aikata da ake kira Megis. Kuma suka kwashe mun za su kwashe da computers suka gudu.
Za a ji ƙarin bayani sannan muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran lallai tana wasa da wuta bayan kasar ta bayyana da cewar ta wuce adadin da aka shata mata na yarjejeniyar kasa da kasa na shekarar 2015 akan yawan sinadarin uranium da za ta iya sarrafawa. Suna wasa da wuta, sun kuma san da wa suke wasa, a cewar shugaba Trump lokacin da yake ganawa da manema labarai a fadar White House. A wata sanarwa da ta bada kafin haka, fadar ta White House ta jaddada cewar Amurka ba za ta amince wa kasar Iran da ta mallaki makaman nukiliya na kare dangi ba. Dama ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ne ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewar Iran ta wuce adadin kilogram 300 na uranium da ta tara da kuma take sarrafawa. Wani rahoton da kasar Sudan yake cewa kimanin mutane 11 ne suka mutu a wata zanga-zangar neman kame da kasar ta farkin mulkin farar hula. ‘Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa a kan dubban masu zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi daga da aka harba musu a babban birnin Khartoum da kuma wasu sassa a kasar. Daga nan Washington kuwa, gwamnatin Amurka ta yi Allah wade da irin karfafawa karfi da ake amfani da shi a kan masu zanga-zangar. A halin yanzu kuma yayin da masu zanga-zanga ke ci gaba da matsin lamba a kan sojojin da suka tumbake tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da su hanzarta maida tafarkin mulkin kasar zuwa ga mulkin demokaradiyya. Akwai alamar cewar kungiyar Islama ta fuskanci kalubale wajen samun bakin magana a cikin kasar, wanda kuma ta yi ruwa da tsaki a lokacin da aka kai ga daura al-Bashir a kan mulkinsa. Wannan ya sa ake ganin cewar ba za ta samu wani dama ba don ba da wani gudunmawa a cikin yadda ake za a gudanar da mulkin kasar. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka na binciken wani rahoto da ke cewa wani rukunin ma'aikatan hukumar ya wanda ya bayyana da cewar sun yi wani rubuce-rubuce a kuma shafin Facebook inda suka ce kalaman ɓatanci ne da kuma nuna ƙiyayya ta launin fata akan wasu jinsi daban-daban. Binciken da wata kafar watsa labarai ta bayyana wanda ake kira ProPublica ta wallafa cewar an nuna cin zarafi da hotunan fyaɗe da kalamai masu taci ga duk waɗansu abubuwa da suka shafi bakin haure har ma da halarta ma wani hoto da suka yi da kuma nuna kausasan maganganu akan wannan mutumin wanda ya mutu ɗan ƙasar Salvador da ƴarsa a cikin wani kogi shafin na Facebook na an umfani wanda ake kira M1015 lambar da ake baiwa bakin haure da aka kama su rahoton ya bayyana da cewar ma'aikatan suna bayyanar da cewar wani tsari ne da ake da shi na shekaru 15 da mutum ya mallaka wanda kuma za a kawo ƙarshen shi mai wannan kalaman ya bayyana da cewar ai ko oho idan mutum ya mutu ai ya mutu a irin kalaman da suke nunawa dangane da waɗannan bakin hauren kenan wata yarinya yar shekaru 15 kacal a duniya wadda ake kira koko ta kafa tarihi na gaske inda take buga wasan tennis ta duniya ta yi abin da ba a taba zata ba ko kuma ya bada mamaki inda ta doke tsohuwar yar wasan Venus Williams a ƙarshen gabza wadda suka yi a jiya Litinin a wasan wannan yarinyar mai suna Coco Gauff ta samu nasara akan Venus da ci 6-4 a zagayen farko da suka kara wasan wannan ya samu matashi ta samu an mike tsaye lokacin da ake kallon wasar lokacin da ta yi wannan nasarar a matsayin ta yar shekaru 15 ko ko ita ce mace mafi karancin shekaru da ta taba shiga wannan gasar ta Wimbledon Venus William tana da shekaru 39 ne a duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko rahotanni daga yankin Tilaberi na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a yammacin jiya Litinin a wani barikin sojin ƙauyen Inatis da ke kan iyakar ƙasar ta Nijar da Mali inda suka halaka sojoji da dama kafin su arce. Hukumomin ƙasar ta Nijar sun tabbatar da faruwar wannan hadari wato wannan hari da ke ƙara farfado da muhawara akan dokar ta bacin da aka kafa wasu yankunan ƙasar ciki har da yankin na Tilaberi. Daga mai ga rahoton da wakilin murya Amurka Suleiman Barma ya aika mana.
A wajejen karfe 2:30 na rana ne a jiya Litinin 1 ga watan Yuli wasu motoci biyu dauke da bama-bamai suka kutsa barkin sojan ƙauyen Inatis da ke kan iyakar Nijar da Mali inda atake suka tarwatse kuma a daidai wannan lokaci wasu mutane da ke kan babura suka budewa barkin sojan wuta inji wata sanarwar rundunar mayakan Nijar wacce aka rarrabawa kafafen labarai kofinta. Sanarwar ta kara da cewa an shafa lokaci mai tsawo ana gumurzu tsakanin waɗannan 'yan bindiga da sojojin gwamnati lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji kimanin 18 yayin da wasu hudu suka yi ɓatan dabo. A nasu ɓangare askarawan jamhuriyar Nijar sun karkashe 'yan ta'adda da dama ko da yake ba a bayyana adadinsu ba. Sanar lugudan wutar da jiragen sojan sama suka yi akan waɗannan mahara sun ba da damar ragargaza wata babbar motar 'yan ta'adda. Ya zuwa yanzu sojojin Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na ƙasar Amurka sun bi sawun waɗannan mahara da aka bayyana cewa sun doshi ƙasar Mali. A watan Mayun da ya shige ma 'yan bindiga sun hallaka wa jamhuriyar Nijar sojoji kusan 30 akan iyakar ƙasar da Mali duk da cewa jihar Tilaberi na ƙarƙashin dokar ta ɓaci. Dalili kenan mazaunan wannan yanki ke mamakin faruwar irin wannan al'amari mai matukar tayar da hankali inji Ibrahim Mamudu wani jami'in fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da muka zanta da shi ta waya.
Kuske ko ba mu gane ba a nan Tilaberi wallahi waɗannan irin wannan ta kansa su akwai waɗannan na bandi a zaina ba amma na yanzu irin waɗannan kormaya da ake mu sojawa har akai wasu na kan militar akai akace har a dauki kaya a mu kai kashi kashi waɗannan harkoki suna nan gaba mu tsoro kaske da sai muna can murgu da shirin gawawaki mutane su zaka Allah ya sa an ce har yanzu gawawaki mu suka sarrafa unguwa da mafan fara hulla da waɗanda ya kamata su zaka duk an garin population ta Tilaberi muna nan murgu muna shira wallahi mutane suna nan ga Allah wanda da irin wannan harkoki da waɗannan ya ta'adda ke nan gari kuma suna kai ma gwamnati ko kansu irin waɗannan ta'adda a samu musu solution
A yau Talata ne aka tsara yiwa ga wakin waɗannan sojoji jana'iza a garin Tilaberi inda jama'ar gari ta hallara domin amsa kiran hukumomi akan wannan bukata. Kodayake wata majiya na cewa a garin Inatas ne za a yiwa waɗannan mamata makwanci. Kawo yanzu ba wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari da ake yiwa kallon na ta'addanci. Sulai Ummi Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah kyauta a can jihar Nasarawa dake arewacin Najeriya kuwa dubun wani gungun mutane da ake zargi da addabar al'ummar jihar da ayyukan fashi da makami ne ta cika bayan da rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense Region jihar ta Nasarawa ta cafke sama da mutum 20 kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana daga Jos.
Komandan rundunar Civil Defense ta kasa a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari yace gungun yan fashin sun dade suna cutar al'ummar jihar Nasarawa.
Mun kama mutum 19 shekaran jiya kuma mun kama guda 4 sun zama 23 kenan. Mutane ne wayanda suke barna a nan jihar Nasarawa sosai. Sun je sun shiga wani gidan radio da ake kira Precious Radio na lafiya. Suka kwashe musu kayan aiki. A baren sun shiga wata ma'aikata da ake kira Megis. Kuma suka kwashe mun da su kwashe da computer su suka gudu. Kuma wannan shekaran sun je tuwake Gamji filling station lafiya. Cikin dare suka kwashe masa kuɗi suka kwashe masa laptop. Hatta TV plasma da ke cikin ofishin ka sun kwashe suka sake zuwa Alhaji Lawan filling station a Shago suka sake irin wannan barna kuma suka je suka shiga Ministry of Health suka kwashe computer su guda biyar suka cire plasma suka kwashe wanda su kwashe suka tafi to ran 23 ga watan 6 na wannan shekara sai suka je ma'aikatan Nagis suka je suka fasa wannan wakil suka kwashe musu computer ci sun fasa sai ya kai guda 3 manya manya suka je kuma Ministry of Land suka yi musu haka suka kwashe kuɗi suka fata office to duk waɗannan abin suka faru guda 7 din nan babu wanda aka kawo sanarwa a wurin mu sai na Nagis din nan da muka fara bincike Allah da ikon sa sai muka fara kamo su ɗaya bayan ɗaya kuma yanzu mun gano wasu computoci su da kansu sun yi ta cewa sun aikata waɗannan laifuka.
To waɗannan mutane barayi ne kawai na kaya ko kuma suna cikin irin yan fashi da ko kuma masu garkuwa da mutane da ake samu a wurare daban-daban?
Da yake suna amfani da manya-manyan bindigogi kuma daga cikin su mutum biyu sun yadda cewa sun yi fashi a Mada station wani ɗan ƙauye ne nan kusa da Nasarawa Ikon kuma ne an ce suna sace mutane babu mamaki.
Komandan rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ke bayani kan gungun yan fashi da makami da suka yi nasarar kamawa. Shugaban gidan rediyon tarayya ta Precious FM da ke lafiya Musa Abdullahi yace yan fashin sun tafka barna a ofishin su.
In fact ba so daya ba so biyu suka shiga. Farkon suka daure mai gadi. A fadin shi mai gadi mutane takwas ne kuma dukkan su da bindigogi. Sai suka ce mishi ya nuna musu gidan kudi. Ya ce a nan gidan rediyo ne ai ba kudi. Suka ce ba su yadda ba. To wallahi ko gobe ko ma sha biyun da suna tension ne duk sun babballe su. Duka shiga. To Allah ya taimaka sun vandalize wani abubuwa amma ba su taba transmitter ba. Amma kan sun daidaita mana wasu recorders da telephone da wasu kayayyaki dai. A daidai ba sun sake sun dawo kuma da ba samu kuɗi ba kuma sun jiye mana mai diesel sun daidaita wasu abubuwa dai. Gaskiya kan ba ta gare sun addabe jama'a a lafiya.
Shi ma Director Turaki Gamji Nigeria Limited Alhaji Turaki Gamji yace gudunmawan bayanai da jama'a ke bayarwa zai ƙara taimakawa wajen bankaɗo ɓata gari.
Inda kika zaga kusan yawancin gidajen man ba inda ba su yi cikin irin wannan makamancin satan sun yi a ciki ba. Wayannan masu ba da bayanan sirrin da sauransu ba ƙaramin ƙoƙari suke ba. Don mu akwai ire-iren wayannan ma da wani ya zo ce a ta guduma da aka yi aiki mu aka fasa wannan wajen. Za su tashi yadda suke karban hayan irin wannan ababen da sauransu sannan a cikin su har akwai mai aikin walta da suke yawo da su.
Tuni dai rundunar ta Civil Defense ta gurfanar da waɗanda ake zargi da fashi da makamin a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kai na mai gina da min mugunta to gajina dai dai kawai watakila faka ikapata mugaraga imagina la
To tun bayan da gwamnatin Najeriya ta bayyana aniyarta ta samar da wani tsari na fitar da riga ga makiyaya domin su rika zama wuri guda da nufin ganin an kawo ƙarshen tashin hankulan da ake yawan fuskanta jama'a da dama ke ta bayyana ra'ayoyinsu a can jihar Oyo wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya ji ra'ayoyin makiyaya da manoma kan wannan tsari
kama mai yake Allah na jahoyo a wannan kirin a duka wato yake matsaloli ne wanda yake kawo ma Fulani ci gaba
kana ganin yana da kyau kenan
in kuma yanda suka yi tsarin suka yi ce wato ko wanda Fulani aka zo aka fata kaza ya mallaki kasan kan sai zauna wuri guda a wannan abu wake ne
sunana Muhammad Kabir sarkin Fulani na Abeokuta kuma ciyaman na mai tsala na kasar Yarbawa gabaki daya to alhamdulillah ai da ba shi maganar ruga settlement abu ne wanda yake yira kasa dai kyautatawa za a yi a duba inda rugagen Fulani za suke a kyautata musu zamantakewar su da kuma irin abin da ya shafi harkar gwamnati da taimakawa talakawa su ma su kasance suna samu yadda ake wa manoma irin harkar rance harkar kuma taimako na allurai da wasu abubuwa na bunƙasa kiwon dabbobi a Najeriya abu ne wanda yake da kyau kwarai da gaske kuma abu ne wanda zai kawo zaman lahiya a ko'ina a yankin Najeriya komai yana fuska yana buƙatar fahimta da kuma bayani ai ta da shi bai ba shugaban ƙasa shawara kan ɓangaren media ya fito ya fassara abin yadda abin yake da za su fahimci wannan abu ne wanda zai kawo zaman lahiya
sunan Samaila Alhaji 1000 wannan rukan da gwamnati kusa ta yi a Najeriya gaba da jaha-jaha tana da kyau saboda to Fulani suna kiwo shanu suna ci gonar mutane amma aka ba su waje ba za su koma wani gonar wani ba amma aka ba su ruga ba matsala kenan
sunana Sulaiman Daura
adi kai ba za a ba su su a now your state ba
saboda mi
ana so a samu lafiya ba su abun da zai kawo ni tashi hankali
ba ka ganin cewa idan aka ba su ruga zai hana a yi fada za su hana su yi wa mutane barna a gonaki wannan shi zai sa a zauna lafiya
sau nawa-nawa na yi ba now your state sai Fulani sun sarki na gari na bai sai ba su a ba su wannan filin ba wannan na Ibadan Olubadan Ibadan land zai daura mazini a ba su fili a nan ba da ba
sunana Alhaji Muhammadu Dan Ali Arkela ne Ibadan ni abin da zan ce wannan shiri bai min ba bai daidai ba kuma baiwa makiyaya saboda me saboda shanu ba su a zuwa wuri guda inda shanu ke shekara daban inda suke ci rani daban ba zai taba yawa ga gwamnati ba ga makiyaya duk wanda ya faɗi haka ne ya faɗi ra'ayin shi ne kawai
wasu makiyaya da manoma kenan a jihar Oyo to a jihar Lagos da ke kusa da jihar ta Oyo reshen mabiya mazhabar Shi'a sun gudanar da wani taron manema labarai inda suka yi wannan kira
so muna kira ga wannan gwamnati tunda ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba kuma kotu ta ce a sake shi a biya shi diya a gina mishi gida an ki to su gaggauta bin umarnin kotun nan su saki malam
to wannan so mun tabi ne na wani rahoto da za ku ji idan Allah ya kai mu shirin mu na dare wato da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi kuma kan wannan batu na kin bin umarnin kotu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku yayin da hukumomi ke ci gaba da tsare mutanen da kotun tuni ta bada umarnin a sake su shin ya kuke kallon kin bin umarnin na kotu da hukumomi ke yi sai mun ji daga gare ku amma kafin nan bari yanzu mu tsunduma cikin shirin noma tare da Mustapha Nasir Batsari
Masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki tare da ni Mustapha Nasiru Batsari to a cikin shirin na yau za ku ji ci gaban bayanin Bello Baidujega akan samar da irin shinkafa ga manoman Najeriya
eto ai zance ne guda daya ba wani iri wanda za a iya noma muna da research institution wanda waje suke da research institution
daga bisani kuma mu je jihar Bauchi domin jin yadda aka fara fasahar noman kifi a zamanance
eto wannan abu ne na ciwon kifi a zamanance saboda kasantuwar duk kasashen duniya da muka ga sun fi karfin abin da za su ci sun kasance sun canza tsari ne na noma ko kiwo
a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin to madalla A cikin makon jiya ne dai Alhaji Bello Baidu Jega, shugaban wani kamfanin samar da irin shinkafa a jihohin Sokoto, Kebbi da kuma jihar Niger, ya fara bayani yadda suke samar da irin shinkafa ga manoman Najeriya. Ga ci gaban bayanin nashi.
Eto ai zance ne guda daya, ba wani iri wanda za a iya noma. Muna da research institution wanda waje suke da research institution. Abinda ake nema a hada karfi da karfe da mu da research institutions, kamar dana kana da mata ta haihuwa ya zaka ba dan kware ko dan banza zaka ba aurata, to dole kai kokari ka samu mutumin kware ka bashi ya noma don a yada iri na kirki, ba wanda zai so ya kai irin banza gidan shi. So haka nan ma shi ma abinci yana zuke a kai iri na kware. Gogaya da shinkafar waje abu ne mai sauki. Na farko dai muna da land here da su. Sulan din su kullun raguwa yake yi. Filin noma raguwa yake nasu. Mu ko muna da shi misalan nan Niger. A harkar shinkafa dai ba aka sa hektar 1800 a Niger. Idan za mu kawo iri mai amfani a hektar 1800 za a iya noma rani da damana kamar da aka ce yanzu babu hutu. To idan za a noma hektar 1800 sau biyu kana magana hektar miliyan 1.6. Ko a ton hurhudu ake samu ga hektar kana magana ton miliyan 7. Niger kenan a shekara ɗaya tana ci da Najeriya. Idan za a zo a bada iri ingantacce a kawo duk abubuwan da gona ke bukata a inganta su hanyoyin shiga fadamu. Don babban matsalar manoman shinkafa cikin fadama ake shinkafa mahi yawa. Ba hanya magana ta gaskiya.
Amma ku kula da wani tsari na baiwa manoman nan horo akan yadda za su yi amfani da ire-iren ku na shinkafa.
Lallai da mu da research institution da wani organization da ake kira African Rice a task 2 an shirya lecture da kowane company zai dauko outgrower ɗinsa 20 zuwa 25. An yi center za a yi a Badegi ƙarshen watan nan. Za a yi a Sokoto, an yi duk geopolitical zone ɗinmu. Ana ƙoƙarin a fayyatar da mutane su gane abin da a iri, domin a ɗan adam kun san abin da a iri, amma a shinkafa da sauran abin gona mutane san abin da a iri ba.
To bari mu tsaida bayanin Bello Baidu Jegan a cikin makon gobe, insha Allahu za mu ji ƙarashen bayanin. To amma yanzu bari mu bi na musamman Abdulwahab Muhammad daga jihar Bauchi domin fara jin tattaunawarsa da Faisal Sani Bala akan fasahar noman kifi a zamanance.
Za ka yi mana bayanin wannan abu da ka kirkiro. Wannan abu da kuke gani dai abu ne na kiwon kifi wanda muka hada shi ko muka fara hada shi a shekara ta 2014 a December. Wanda a dalilin hada abin har muka samu award daga wata ma'aikata na kimiyya a America wacce ake kiranta National Instrument. To shi wancan dai na farko din da aka yi a shigen irin wannan ne. Allahumma illa shi ya kon biyu kuma abubuwan da muka hada muka yi da shi abubuwa ne da ya zamanto da kudin mu zamu iya siya, wato abubuwa masu arhan samu sosai. To da wannan muka hada. To bayan haka ne wannan abu ya zamanto gaskiya ya samu karbuwa. Hadda su ma kuma makaranta saboda convocation din nan su ma makaranta suka ce a hada irin wannan guda daya. To shine wannan wanda aka hada ma makaranta kenan, gashi nan kuma shine a gabanku.
Me da me wannan abu ya kunsa?
Eto wannan abu ne na kiwon kifi a zamanance, saboda kasantuwar duk kasashen duniya da muka ga sun fi karfin abin da za su ci sun kasance sun canza tsari ne na noma ko kiwo. To irin wannan tsari kuwa dole ne san alakanta shi da kimiyya da fasaha. Ba zai yiwu a ce a zamanin irin na yanzu ya zamanto kuma hanyoyin noma ko kiwo ba sa canzawa ba. To shi irin wannan na'ura na noman kifi ko kiwon kifi da kuke gani shi yana tace ruwan kifin. Bayan ya tace ruwan kifin kuma in misali yanayi yana da sanyi yakan dumama ruwa, domin kifi bai san ruwa mai tsananin sanyi. Abu na biyu kuma shine akwai ainihin wato abin da ke kashe kwayoyin cuta a ciki saboda kai haifarwa kifi da ciwo. Kuma shi wannan ainihin na'ura na kiwon kifi yakan samar da sinadari na oxygen wa kifi yayin da kifi ya buƙaci iskan shaƙa. To amma duk abin da ke yin wannan ba wai kai mai ainihin wannan na'ura ne zaka zo kai ta taba-taba sai ya samar da hakan ba. Akwai ainihin wato computer ɗan ƙarami wanda ake kiran su wato irin microcomputers da aka hada a jiki.
Wannan ita ce ƙaramar computer da kake bayani a kai?
Zahiri yawa. To ita wannan computer take amfani da abubuwa da ake kiran su sensors, wato wasu ɗan ƙananan na'urorin da ke iya gwadawa su gano buƙatuwar kifi da iska ko buƙatuwar kifi da ɗumin jiki.
To jama'a, yau ma dai anan shirin ya kammala, za ku ji ci gaban bayanin Faisal a wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Abdulwahab Muhammad da ya ba da gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To da haka ne kuma muka zo ga jira'ayinku da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Fatima Sade Sa'idu Daura, ta ce fatan alheri gare ku VOA Hausa. Harharen da ke kara yawaita a jihar Sokoto wani abin takaici ne, ganin yadda ƴan bindigar jihar Zamfara suke neman su mai da jihar Sokoto da jihar Katsina mafakar su bayan an kore su daga jihar Zamfara. Ina fatan mahukuntan waɗannan jihohin za su tashi tsaye don kawo ƙarshen wannan harharen. Daga nan sai sako daga Buba mai gora gashiwa ya ce mun ji shugaba Buhari ya ce ya sa hannu akan abaiwa ƴan wasan Super Eagles hakokinsu, amma kuma abin mamaki ba a ba su ba har suka je filin wasa, abin bacin rai ne. Sai kuma sakon da ya fito daga Alhaji Abbas Baffacilede ya ce gaskiya mun yi Allah wadai kan nuna goyen bayan da sakatariyar Majalisar Dinkin Duniya Amina Muhammad ta yi akan amincewa da auren jinsi. Hakika idan haka ya tabbata muna yin Allah wadai. Sakon mu na karshe ya fito daga Usman Kasim Kiringin yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, fatan kuna lafiya. Hakika tashi tsaye da matasan kasar jamhuriyar Niger suka yi don ganin sun samar wa kansu sana'o'i don rufin asiri, tabbas hakan yayi daidai. Muna addu'ar Allah ya taimaki matasan mu na Afirka baki daya. To amin. Jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi. Mu huta lafiya.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mahmud a takaicin shi ne a jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce lallai Iran na wasa da wuta bayan kasar ta bayyana da cewar ta wuce adadin da aka cimma a cikin yarjejeniyar kasa da kasa na shekarar 2015 akan yawan sinadarin uranium da za ta iya sarrafawa. Sun san abin da suke yi, sun kuma san da wa suke wasa, a cewar shugaba Donald Trump lokacin da yake ganawa da manema labarai a fadar White House. Wani rahoto daga kasar Sudan ya ce kimanin mutane 11 ne suka mutu a wata zanga-zangar neman maida kasar akan tafarkin mulkin farar hula. ‘Yan sanda sun harba mutane da dama, inda suka harba musu barkonon tsohuwa a lokacin da suke gudanar da wannan zanga-zangar a ranar Lahadi da ta gabata a babban birnin Khartoum da wasu sassan kasar. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka na binciken wani rahoto da ke cewar wani rukunin ma'aikatan hukumar ya bayyana da cewar an yi waɗansu rubuce-rubuce a shafin Facebook inda aka soki wani lamiri na yadda ake musgunama 'yan bakin haure da suka shigo cikin ƙasar. Wata yarinya 'yar shekaru 15 kacal da haihuwa, wacce kuma wannan ne karo na farko da take shiga gasar wasan kwallon gasa ta tennis a duniya, ta yi abinda ba taba zata ba, inda ta taka muhimmiyar rawa a wannan gasar.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Samu zo muku da wani sabon shirin idan Allah da kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu taya Alhaji Abdulrahman Suleiman dan Gashuwa munnar auren ɗansa da aka yi wato Anas da kuma amaryarsa Habiba Ahmad Bello a Jos Jah Plateau a ranar Juma'a da ta gabata. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham ta hada shirin, sai injinin mu Justin Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.